الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 24 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 24 ga watan 5 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadi al-Hadi ila Sabili Rashad na Ash-Shaykhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullahi ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kai ma ka faɗa, ka ce jini ne yake zo mata ba na al'ada ba. Duk jinin da ba na al'ada ba, kuma ba na biki ba, baya hana sallah da sauransu. An gane ko? Kamar jini na rashin lafiya da yake zo ma mace, wanda ake kiran shi addamul azil. Kuma kamar yadda a irin wannan lokaci ƙwayoyin da wasu daga cikin mata suke haɗiya domin sanya tazara ta ɗaukan ciki ko wata allura da ake musu, to wannan yakan rikitar da al'adarsu, jini ya ringa zo musu ba a lokacin zuwansa ba. To duk jinin da ya zo ma mace matuƙar ba na al'ada ba ne, ba na riƙi ba ne, to wannan baya hana ta sallah, kuma baya hana mai gida ya kusance ta da sauran al'amurra na yau da gobe. Na'am.
Sanar ibada bayan sallah asuba a rana ta yau.
Wai misali, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu fadla ta zarcewa bayan gama sallar asuba, mutum ya ci gaba da zama a gunsa, yayi ta ambatan ubangijinsa subhanahu wa ta'ala har akai lokacin da rana ta hudu ta dan daukaka, cewa in yayi nafila raka'a biyu yana da ladan wato umra. Wannan zama idan arwallan mutum ta warware shi kenan ladan ya ruguje, warwarewar arwalla ba ta ruguza wannan lada. In ta warware, abinda mutum zai yi sai ya tashi ya je ya jaddada, kuma sai ya dawo ya zauna ya ci gaba da zikir. Haka canza wuri a inda a cikin inda kai sallah a masallacin, shi ma wannan baya fitar da mutum daga cikin ladan da ake samu. Na'am.
Ana ga wannan wanda ya ji al'ada sai wannan sama ko wace juma'a za ku masa shi ne ne dai sai sallar juma'a
kamar ni
kuma da amma kusan ko wace juma'a
na'am
sallar juma'a tana da basu da ku shi ne sai sai da masallaci juma'a amma dai iya samu sallah
wanda sali mutumin da yake jinkirin zuwa juma'a yakan samu sallar juma'a amma a kurarren lokaci yake zuwa wannan lalle ya kamata ya gyara domin yana tozar tamma da kansa lada wanda yake mai girma sunna ce mustahabba zuwa juma'a da wuri kamar yadda hadisi wanda ke cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada duk wanda yazo juma'a a sa'a ta farko to akwai wasu mala'iku na musamman wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilta su game da kowace kofa daga cikin kofofin masallaci na juma'a suna zaune da girgam wanda ya zo a sa'a ta farko manzon Allah ya ce aka rubuta shi a matsayin tamkar yayi sadaka da raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu manzon Allah ya ce za a rubuta shi tamkar yayi sadaka da sa wanda ya zo a sa'a ta uku za a rubuta shi tamkar yayi sadaka da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu za a rubuta shi tamkar yayi sadaka da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar manzo Allah ya ce za a rubuta shi tamkar yayi sadaka da kwai idan limami ya hau kan minbari waɗannan mala'iku suka rufe wannan girgam su ma su zo su zauna su saurari khutba don haka wannan yana tabbatar mana duk wanda ya zo a kuraciccen lokaci bayan an fara khutba ba a rubuta shi a matsayin wanda yayi sadaka daidai da kai to kaga wannan lada ne wanda yake mai girma mutum ya tozartan ma kansa shi kwa abinda ake bukata mumini ya zamanto yana da sifa ta rigayi a cikin ayyuka na alkhairi kamar yadda Allah ya mana umarni fastabiqul khairat dan haka in dai ba wani uzuri bane wanda yake mai karfin gaske to bai dace ba mutum ya jinkirta zuwa masallacin juma'a har sai an fara khutba yin haka akwai rashin sanin ciwon kai akwai tozartan ma da kai lada wanda yake mai yawa ka koma magabatan kwarai yadda suke nadama in lada ya kuce musu in wani aiki na lada ya kuce musu kamar yadda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda a farko in aka zo jana'iza in aka yi sallar gawa Ibnu Umar yakan komawa gida bayan raka gawa bayan wani lokaci sai ya samu labari Abu Huraira ya tabbatar masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wanda ya sallaci sallar gawa yana da lada kwatancin girman Uhud da zinare haka wanda raka gawa ya kasance tare da ita har aka gama binne wannan gawa za a bashi kwatancin ladan da aka bashi da yayi mata sallah Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa ciza yatsa yana nadama cewa yake mun yi sake lada ya kuce mana mun yi sake lada ya kuce mana shi iya abin da ya sani na cewa idan mutum yayi sallar gawa za a bashi wannan lada kwatancin girman Uhud ga zinare to amma ba shi da labarin cewa manzon Allah ya faɗa wanda ya raka gawa kuma za a bashi kwatancin ladan da aka bashi to kaga wannan yana nuna mana yadda magabatan kwarai suke nadama suke ciza yatsa akan wani aiki na lada idan ya kuce musu dan haka bai dace ba a ce mutum ya jinkirta zuwa masallaci na juma'a ba tare da wato wani uzuri wanda yake mai karfi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen wata mas'ala daga cikin mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da imani da yini na ƙarshe shine yinin alkiyama. Shine malai yake cewa wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani. Aljanna da wuta gaba ɗayan su halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala, la tafniyani, kuma har abadan abada. Wato wuta da aljanna suna nan, ba sa gushewa, ba sa karewa. Wanda aljanna da wuta halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi ya halicce su, kuma shi ya kaddara musu wanzuwa cewa har abada, wato ba sa karewa. Wanda bayani ya gabata dalilai daga cikin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa wuta da aljanna a yanzu ma akwai su, mawjudatani, makhluqatani mawjudatani la tafniyani, suna nan a yanzu kuma har abada ba sa karewa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, sabani ga mu'tazila. Su sun tafi akan cewa a maganar da ake a yanzu ta da aljanna babu su, sai a ranar kiyama ne Allah zai halicce su. Amma nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da cewa wuta da aljanna akwai su. Su suna gabatar da hankalinsu akan abin da yake na nassi, cewa babu hikima a ce mutum ya gina gida ya gama komai, ya sa dan kwado ya kulle wannan gida, ya ce sai nan da bayan shekara 10 ko 20 ko 30 ko 50 sannan zai shiga gida. Suka ce hakan babu hikima. Dan haka su a iya tunaninsu cewa a ce a yanzu akwai wuta da aljanna babu hikima. To amma nassi shi yake gabatar dukkan wani abu wanda yake na tunani da hankali, tunda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da cewa aljanna a yanzu ma akwai ta. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وما زال صلى الله عليه وسلم في بر الدنيا وسيد الله ينونا مسوده ده الجنه حكما اتما وتا واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ما لن سي يجي فالجنه ماوى اوليائه. اتى الجنه مكوماتي تمسويان الله سبحانه وتعالى waɗanda suke ƙaunar ubangijinsu, kuma ubangijinsu na ƙaunar su. Allah ya sanya mu daga cikin su. To wannan ita ce makomar su. Sai ya ce wannaru ita kuma wuta, iqabul li a'da'ihi, hukuma ce ta musamman wadda Allah ya tanada ga makiyansa. Makiyansa, makiyan manzanninsa, sune waɗanda suka kafirce masa. Sai ya ce wa ahlul jannati fiha mukhalladuna, yan aljanna ababan dawwamarwa ne a cikin aljanna har abada, ba a fitar da su. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Hijr, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji, wata gajiya da wata wahala ba ta shafar yan aljanna a aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce kuma su ɗan aljanna ba ababan fitarwa ba ne daga cikinta har abada. Da haka Ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sai ya ce innal mujrimina, lalle waɗanda suke kangararri, waɗanda suka yi musan samuwar ubangijinsa, suka kangare masa, suka hada bautarsa da wani, suka ƙaryatar da manzanninsa, idan kiyama ta yi fi azabi jahannama khaliduna, masu dawwama ne a cikin azaba ta wutar jahannama har abada ba za a fitar da su ba. La yufattaru anhum, Ubangiji ta'ala ya ce ba a yanke azaba gabarinsu daidai da kyautawar ido. An gane ku lafazin la yufattaru, an ciro shi ne daga alfatra, in aka ce fatra shine yankewa. An gane ku, kamar yadda a Hausa ake cewa wane ya shiga cikin fatara, me ake nufi fatara yankewa? Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ahlul kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir. Shine yace la yufattaru anhum, ba a yanke azaba gabarinsu daidai da kyautawar ido. Wahum fihi mublisuna, Ubangiji ta'ala ya ce su masu yanke kauna ne game da duk wani jin kai na Allah a cikin wannan azaba. Malam ya ce wayu uta bil mauti fi surati kabshin amla, wato akan zo da mutuwa a cikin sifar wato rago wanda yake fari kal mai manyan kaho. In aka ce amla, wanda yake fari kal, haka ake zawa da mutuwa a ranar kiyama. Fayuzbahu bainal jannati wan nari, sai a yanka ta tsakanin wato wuta da aljanna. Wanda kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake faɗa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, za a zo da mutuwa a bisa sifar rago wanda yake fari kal, sai a tsida ta tsakanin wuta da aljanna, sai a ce da ƴan aljanna ku leƙo ku gani. A lokacin nan ƴan aljanna za su leƙo, sai a tambaye su shin wannan kun san ko menene? Za su ba da amsar cewa kwarai wannan ita ce mutuwa wadda ta ɗauki rayuwarmu wato a duniya. To sai a ce da ƴan wuta kuma ku leƙo ku gani. Idan suka leƙo, za su ba da amsar cewa kwarai, idan aka tambaye su cewa kun san wannan ko menene, sai su ce kwarai wannan ita ce mutuwa wadda ta ɗauki rayuwarmu a duniya. A lokacin nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a kada ta a yanka, sai a ce da ƴan aljanna za ku ci gaba da zama a aljanna har abada ba tare da mutuwa ba, kuma ƴan wuta za ku ci gaba da zama a cikin wannan azaba da wannan bala'i da wannan musiba ba tare da mutuwa ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa cewa mutuwa an riga an gama. An gane ku, daman ita mutuwa ɗaya-ɗaya ce a nan rayuwar duniya, amma idan aka wayi gari yinin alkiyama, to maganar mutuwa ta gare. Rayuwa ce dindindin, wanda yake cikin ni'ima a kullun zai ci gaba da dawwama a cikin wannan ni'ima Allah ya sanya mu a ciki. Wala yazi billahi, wanda kuma ya yi jima Ubangiji subhanahu wa ta'ala a baibai, halin ya kafirce masa, ya ƙaryatar da manzanninsa, zai ci gaba da zama a cikin wannan azaba har abadan abada. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan kad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adhabun ghalid. Shine malam yace thumma yuqalu, sannan za a faɗa a ce ya ahlal jannati, ya ku ƴan aljanna, khuludun, nagare ku dawwama a cikin wannan ni'ima wala mauta, kuma ba tare da mutuwa ba. Wanda kasancewar ita mutuwa ita ce take gurbata ma bawa duk wani jin dadi da yake ciki, duk jin dadin da bawa yake ciki. To idan ya tuna mutuwa, to shikenan wannan jin dadi ya gurbata. To dan haka babu abin da ke tada ma ɗan aljanna hankali idan sun shiga aljanna a farko, shine wannan ni'ima yaya ake ci. Dan haka idan aka ba su labarin cewa to mutuwa fa an riga an kare, an gane ku wanda kuka yi daya daya a rayuwar ku ta duniya shikenan an huce da wuri. To a lokacin nan ɗan aljanna za su ji wani dadi, dadin da basu taba jin irin shi ba, tunda an ba su lasisi da tabbacin cewa wannan ni'ima har abada tana nan kenan, ba maganar gushewa. Dan haka sai ya ce wa ya ahlan nari, kuma za a faɗa ga ƴan wuta a ce ya ku ƴan wuta, khuludun kuma na gare ku dawwama a cikin wutar, wala mauta ba maganar mutuwa. Dan haka dai a takaice wannan ita ce iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa. Wuta da aljanna halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, kuma samammu ne a yanzu ma maganar da ake, kuma har abada ba sa karewa. Ɗan aljanna za su ci gaba da dawwama a cikin aljanna har abadan abada, Allah ya sanya mu a ciki. Haka ɗan wutar za su ci gaba da dawwama a cikin wulakanci da azaba har abada, wato ba tare da yankewa ba, Allah ya kare mu. Za mu tashi mas'ala ta gaba, fasali na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa muhammadur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi shafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuliku illa ba'da dukhuli ummatihi sahibu liwa'il hamdi wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa huwa imamun nabiyyina wa khatibuhum wa sahibu shafa'atihim ummatuhu khairul umam wa ashabuhu khairu ashabil anbiya'i alayhim assalam. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan fasli ne wanda ke bayani game da matsayin jakadan Allah subhanahu wa ta'ala, zababban sa wanda ya turo shi zuwa ga dukkan duniya gaba daya har zuwa kiyama. Kenan bayan malam ya yi bayani a baya game da abin da ya shafi al'amarin ceto da tauki na musamman wanda Allah ya tanada ma manzansa a filin alkiyama, da abin da ya shafi sikeli da za a girka a yinin alkiyama domin auna ayyukan bayi, an gane ko, da sauran abubuwa waɗanda za su biyo baya. To shine anan malam sai ya yi fasili wanda ke bayani game da matsayin Annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in, da kuma abin da ya shafi haƙoƙuwansa da abin da ya zama wajibi akan dukkan musulmi game da wannan cikamakin manzanni. Shine malam yace wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, yace Muhammad amincin tsiran Allah da amincinsa su tabbata a gare shi, khatamun nabiyyina, malam yace cikamakin annabawa ne, ma'ana da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya cike turo manzanni, ma'ana an kulle turo manzanni, shi shine karshe, bayan shi babu wani annabi, babu wani manzo. Wa sayyidul mursalina, malam yace kuma shugaba ne na manzannin Allah gaba dayansu. Wanda idan muka kalli ita wannan mas'ala, wato ta kunshi al'amurra kamar guda biyu. Abu na farko abin da ya shafi wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zama wajibi akan dukkan musulmi game da shi wannan manzo. Abu na biyu shine abubuwan da shi wannan manzo yake banta da su akan sauran manzanni, ma'ana irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake bance shi da su na daraja, wanda ita wannan mas'ala ta farko abinda ya shafi abinda ya zama wajibi akan kowane musulmi game da shi wannan manzo shine abinda ya shafi shaidawa game da cewa annabi ne, manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana, wanda wannan kuma ya kunshi kamar al'amurra kusan goma, wanda wannan haƙuƙuwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan musulmi. Wanda abu na farko shine imani da gaskatawa da tabbatarwa cewa shi wannan bawa na Allah subhanahu wa ta'ala shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine ya turo shi. Wannan sai mun yi imani da cewa matsayin jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine ya turo shi zuwa ga dukkan duniya gaba daya har zuwa kiyama, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya tabbatar mana da haka, shine ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, yace Muhammad bai zamanto ba face manzo ne wanda tuntuni manzanni sun wuce gabaninsa. Kaga wannan Ubangiji ta'ala ne yake tabbatar mana da matsayinsa cewa manzo ne nashi, wanda wannan siga ce daga cikin siyagul hasr annabi wal isba, Muhammad bai zamanto ba face manzo ne, manzo ne na Allah wanda tuntuni manzanni sun wuce gabanin shi, kenan ba kan shi haro ba, kafin shi manzannin Allah sun zo sun wuce. Kuma haka a can cikin suratul fathi Ubangiji ta'ala ke faɗa Muhammadur Rasulullah, Muhammad manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka wannan shine abu na farko wanda ya zama wajibi akan dukkan musulmi yayi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi. Abu na biyu shine tasdiquhu fi kulli ma akhbara bi, gaskata shi a cikin dukkan abin da ya bada labari, duk abin da ya faɗa sawa'an hankalinka ya dauka ko bai dauka ba, to wajibi ne ka gaskata shi, saboda Ubangiji ta'ala shi ne ya turo shi, kuma shi yake turo masa sako yake masa wahayi, duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha, manzon Allah baya furci game da son zuciya, duk abin da yake faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da ake turo masa daga gun Ubangijinsa, shine kenan tasdiquhu fi kulli ma akhbar, gaskata shi game da duk abin da ya bada labari. Abu na uku shine da'atuhu fi kulli ma amara bihi, yi masa da'a da biyayya game da duk abin da ya umarni, duk abin da ya umarni yace mu yi, to wannan wajibi ne mu yi masa da'a. Na hudu ijtinabu ma naha anhu wa zajar, nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar, duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani ya tsawatar wajibi ne akan mumini wato ya hani, kamar yadda wannan na uku da na hudu Ubangiji ta'ala ne yake faɗa wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baku yace ku yi kaza, Ubangiji ta'ala yace ku karba da hannu biyu, kuma abin da ya hane ku game da aikata shi Ubangiji ta'ala ya ce fantahu ku hannu. Kuma haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana mana haytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Duk abin da na hane ku game da aikata shi manzon Allah ya ce ku nisance shi. Abin da na umarce ku cewa ku yi manzon Allah ya ce ku aikata gulgudan iyawarku. To wannan shi ne abu na hudu wanda ya zama wajibi akan musulmi, nisantar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya tsawatar. Kenan duk abin da ya ce mu yi da duk abin da ya ce mu daina, sawa amma mun fahimci hikimar da ta sa ya ce ku yi kaza ko ku daina kaza, ko ba mu fahimta ba dole mu yi masa da'a. Wannan ita ce ka'ida, kamar yadda Allah ya faɗa innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nabiyar shine Allah ya ubada Allah illa bima shara'a, kar a kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu mai sunan ibada sai ta hanyar abinda Allah ya shar'anta, ma'ana abinda manzansa ya zo ya bayyana mana. Kar mu zo da wani abu mai sunan ibada matukar ba mu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alqur'ani ko sunna. Saboda ibada haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shi ya shar'anta mana. An gane ku? Kenan duk abin da za mu zo da shi da sunan ibada mu tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya bayyana mana. Sannan na shida shi ne mu yi imani game da cewa manzancinsa manzanci ne wanda yake gamamme, ya haɗa dukkan duniya gaba ɗayanta, sawa'an jinsi kake na ɗan adam ko kuma jinsi ne wanda yake na aljan, a ina kake rayuwa a kowane ɓangare, sawa'an kai balarabe ne ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ma wane ne, baka da wani manzo face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzancinsa manzanci ne gamamme, don haka bai keɓanta ba da larabawa. Allah ya fitar da shi daga cikin jinsi na larabawa, amma annabi ne manzo ne na kowa na dukkan duniya har zuwa kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul a'raf, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an, ce da su ya ku mutane, lalle ni gare ku manzo ne na Allah gaba ɗayanku. Kuma haka Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, ba mu turo ka ba face sai ga dukkan mutane gaba ɗayansu, kana mai bada albashir da gidan aljanna ga duk wanda ya maka da'a ya karbi sakon da ka zo da shi, kuma kana mai gargadi game da gidan wuta ga duk wanda ya bijire maka ya ƙaryatar da kai. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa a can in huwa illa zikrun lil alamin, shi wannan alqur'ani bai zamanto ba face gargadi ne da tunatarwa lil alamin ga mutun da aljan. An gane ko? Dan haka Allah ya faɗa tabarakal ladzi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, abinda ake nihi da al'alamin mutun da aljan. Dan haka sura ta musamman Allah ya saukar suratul jinni, tattaunawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da wasu tawaga ta aljannu waɗanda suka saurari karatunsa, kai tsaye suka koma zuwa ga ƴan uwansu suna wa'azi, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul ahqaf, wa idh sarrafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an falamma san wannan wa idh sarrafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirukum min adhabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bi mu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Wanda waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa manzancin Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam bai keɓanta ba da ƴaƴan Adam, hatta da aljannu shine manzansu. To dan haka ba maganar cewa manzo ne na Larabawa, a manzo ne wanda yake na dukkan duniya gaba ɗaya tun ran da Allah ya turo shi har zuwa kiyama, domin shine cikamakin manzanni. Kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah yace, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu didi da mutum ɗaya daga cikin wannan al'umma, ba Yahude ko ba Nasare, ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi. Manzo Allah ya ce, face sai ya kasance daga cikin ƴan wuta. Da haka a cikin suratu Hud Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mawidu, duk wanda ya kafirce masa daga cikin jama'u Ubangiji ta'ala ya ce wuta ita ce ma'alƙawartarsa, ma'ana ba zai ƙetare ta a ranar kiyama, ita ce makomarsa. Don haka kenan abu na shida wanda ya zama wajibi akan musulmi imani game da cewa manzancin Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzanci ne wanda yake gamamme zuwa ga dukkan mutum da aljan har zuwa kiyama. Abu na bakwai wanda ya zama wajibi akan musulmi game da wannan manzo shine imani da tabbatarwa cewa saƙon da Allah ya turo shi da shi da amanar da Allah ya dora masa ya isar, domin bai koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala sai da ya isar mana dukkan abin da Allah ya saukar masa. An gane ku, dukkan abin da Allah ya saukar masa. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa, kamar yadda a hajjin bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya gama khutba sai yake fada, yake cewa ya ku jama'a ku san da cewa a ranar kiyama Ubangiji mai girma da daukaka zai tsaida ku, zai muku tambaya game da ni cewa saƙon da ya turo ni da shi na isar muku ko ban isar ba, wace amsa za ku ba Ubangijinku? Suka ce, wallahi mun shaida, mun tabbatar da cewa amanar da Allah ya dora maka ka bayar, saƙon da ya turo ka da shi ka isar. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga yatsar shi sama yana nunawa, yana cewa Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, bayan ka sun tabbatar da cewa na isar da sakonka. To dan haka wannan daman amana ce, ko kuma mu ce sifa ce ta annabawan Allah, isar da sako. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul Ahzab, alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Manzanni su ne suke isar da saƙon Ubangijinsu, tsoron Ubangijinsu suke, ba sa tsoron wani daga cikin mutane. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa, in har a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai iya koye wani abu na wahayin da Allah ya turo shi da shi, to da ya koye wannan abin da Allah ya turo na lamarin wato Zaid ibn Harisa game da matar shi. Wani ta'ala ya ce, wa tukfi bi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Dan haka wannan shine al-abu na bakwai, wajibi ne akan dukkan mu'mini ya tabbatar da cewa saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon Allah da shi ya isa. Abu na takwas shine mu yi imani mu tabbatar da cewa shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayan shi. An gane ko? Kai imanin cewa shine cikamakin annabawa, babu wani annabi bayan sa. Kamar yadda Allah ya faɗa mana, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi. Ash-shahid wa khataman nabiyina shine cikamakin annabawa, ma'ana shine karshe, babu wani annabi bayan sa. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga cikin sunayen sa, yace ni ne al-aqib, ma'ana babu na karshe kenan, babu wani annabi bayana. Don haka duk wanda yayi itikadin cewa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani annabi, kuma yayi kudirin cewa imanin wannan wanda yayi da awar annabta, annabta ce ingantacciya, to kalimar sa da yayi ta la ilaha illallah ta warware babban kablasar ya hau kan shi. Duk wanda yayi kudirin cewa akwai wani annabi ko akwai wani manzo bayan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, babban kablasar ya hau kan shi, ya kafirta, ya bar musulunci. An gane ku? Don haka shine cikamakin annabawa. Don haka kuma wannan baya cin karo da dawowar annabi Isa. Annabi Isa zai dawo. An gane ku? Zai dawo kamar yadda Ubangiji Subhanahu wataala ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani, haka manzon sai ya faɗa. Amma wani ya zo da sunan cewa annabi ne, manzo ne, to wannan kasancewar da'awa ce wadda take ta ƙarya. Duk wanda ya gaskata wanda yi wannan da'awa ya kafirta. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wasu tatattun makaryata waɗanda za su yi da'awar annabta bayana, aƙalla sama da mutum 30 wanda ma sun ma wuce a lissafa. Abu na tara ko mu ce na takwas, na tarakai shine wato kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan dukkan musulmi, kuma dole ne mu gabatar da kaunar da muke masa akan duk wani abu wanda muke kauna, sama da yadda muke son kanmu, sama da yadda muke son ƴaƴanmu, sama da yadda muke son mahaifanmu. Wannan wajibi ne akan dukkan musulmi, ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da duk wani abu wanda yake kauna. Kamar yadda hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i. Manzon Allah yace imanin ɗayan ku ba zai gasgata ba ya cika, manzon Allah ya ce sai na zamantu ni ne mafi soyuwa a gunsa, sama da ƴaƴansa, sama da mahaifansa, sama da duk jama'a gaba ɗaya. To wannan shine lamari na tara wanda ya zama wajibi akan dukkan musulmi game da wannan manzo, kenan gabatar da kaunar shi akan duk abin da muke kauna. Shi yasa Allah subhanahu wataala yayi kashidi da barazana akan wani, yayi kashidi da barazana ga waɗanda suke gabatar da son wani abu akan soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda can cikin suratu Tauba yake cewa, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية إن أكتي كونر من ذا الله صلى الله عليه وسلم shine yi masa biyayya sau da kafa, duk abin da yace kai ka kwatanta gwalgwadon iko abin da ya hane ka ka hano. Wannan shine hakikanin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kamar yadda wata aya a cikin suratu Ali Imran magabata suke fada suke cewa wannan aya ita ce alƙali wadda ta yanke hukunci tsakanin su wane ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika kuma su wane ne masu da'awar su wanda san su ya tsaya akan harshe bai isa zuciya ba suka ce duk wanda yayi da'awar cewa shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne alhali baya bin sunnarsa to wannan da'awa ce ta ƙarya dan haka kenan ka'ida sai ka ɗauko mutum ka dora shi akan wannan mizani na shari'a in kaga ayyukansa sun dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin shi sau da kafa to ka tabbata a hakika shine masoyinsa amma duk wanda ka samu aikinsa yayi hannun riga da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shekara dubu zai yi yana rai cewa shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a hakika ba masoyin shi bane don haka ubangiji ta'ala yace kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku fattabi'uni to ku bi ni sau da kafa duk inda na dora kafa ta ku dora ma'ana abinda na ce ku yi ku kwatanta abinda na hane ku kwani idan kun yi haka yuhibbukumullahu ubangijinku zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim domin ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma majikai ne game da bayin sa mu'min abu na goma shine wajibi ne akan dukkan musulmi ya kai kara a duk lokacin da aka samu ja'inja da hayaniya to zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yarda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta kar a samu kokonto dide da su kada zarra in kai ka ja dan uwanka ya ja kuka samu rashin zuttuwa kai ka ce kaza shi ya ce kaza to ya zama wajibi ku alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da jayayyar ku zuwa ga alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ya faɗa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ubangiji ta'ala yace in har kun yi jayayya fi shay'in game da wani abu ko mun kankanta shi na lamarin addini ubangiji ta'ala yace farudduhu ila Allahi ku maida shi zuwa ga Allah wannan jayayya ta ku maida ta zuwa ga Allah maidawa ga Allah shine maidawa zuwa ga alqur'ani war rasuli ku maida zuwa ga wannan manzo in yana raye a jegun sa maidawa gare shi bayan mutuwar shi shine maidawa zuwa sunnar shi sharadi Allah yace in kuntum tu'minuna billahi in har kun kasance kuna imani da ubangijinku wal yawmil akhir kuna imani da yinin karshe yinin alkiyama ubangiji ta'ala yace zalika khairu maidawa ga alqur'ani da sunna shine tsantsar alkhairi wa ahsan ta'wila kuma shine mafi kyawu ga makoma dan haka ubangiji ta'ala ya koma fada falawar rabbika rantsuwa nake da ubangijinka la yu'minuna bayi ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da ya gudana tsakanin su na rashin zuntuwa thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu wani kunci da damuwa a cikin zuciyarsu game da abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma za su miƙa wuya wanda yake na hakika game da duk abin da ka hukunta ma'ana babu wani kai kawo babu wani kokonto don haka wannan wajibi ne kenan mu alƙalantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da ya gudana tsakanin mu na rashin zuntuwa wannan wajibi ne akan dukkan musulmi dalilin shine wannan aya falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to shine anan malam yace wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama khatamun nabiyina, wannan kenan kuma daga cikin abubuwan da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake banta da shi. An gane ko? Kamar yadda muka yi bayani kenan al'amura ne guda biyu, wannan abubuwa goma da muka zano kenan abu ne wanda ya zama wajibi akan musulmi tijaha hazan nabi, abinda ya shafi wannan annabi kenan wajibi ne akan dukkan musulmi ya kiyaye waɗannan al'amura goma. Sannan kuma daga cikin abinda shi wannan manzo yake banta da shi na daraja da matsayi abun Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne malam yace khatamun nabiyina shi ne cikamakin annabawa. An gane ko? Cikamakin annabawa, babu wani annabi bayansa kenan wannan da shi Allah ya kulle manzanci. Sai yace wa sayyidul mursalina, kuma shugaba ne na manzanni gaba daya, shi ne shugaban manzanni, shi ne shugaban dukkan al'ummu na farko da na ƙarshe. Wanda abu ne sananne cewa a cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya babu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ya darjanta sama da wato annabawa da manzanni. Manzanni su ne kololuwa, su ne ƙarshe a wajen daraja a cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya darjanta. Kuma a cikin manzannin ma gaba ɗaya akwai biyar waɗanda ake kiransu ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, ma'abuta himma da ƙoƙari daga cikin manzanni, wanda waɗannan biyar ɗin a magana mafi rinjaye su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin faɗarsa, wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Wannan aya na cikin suratul ahzab. Haka a cikin suratul shura ubangiji ta'ala na faɗa, shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. kenan wadannan biyar din sune ake kiran su ulul azmi minar rusul. Farko annabi Nuhu, sannan annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa, sannan cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alaihim ajma'in. To dan haka a cikin biyar kin ma gaba daya to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine fiyayye. An gane ko? Shine fiyayye a cikin biyar kin ma, domin hadisin da yake cikin sahihu Muslim, ko mu ce domin hadisin da yake cikin sahihul Bukhari, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa. Manzo Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a ranar kiyama, ni ne farkon wanda kabarinsa zai dare ya fito idan an yi busa ta tashi. Manzo Allah yace kuma ni ne farkon mai ceto abun Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ni ne farkon wanda ake karɓa masa cetonsa. To wannan hadisi yana nuna mana a cikin biyar kin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne fiye. To dan haka shi ne malam yake faɗa, la yasihu imanu abdi, wato imanin bawa baya inganta, hatta yu'mina bi risalatihi, sai idan yayi imani da manzancinsa. An gane ko? Ba yadda za a yi imanin bawa ya inganta sai yayi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ka tabbatar da cewa manzo ne na Allah, kamar yadda bayani ya gabata a cikin waɗannan abubuwa goma da muka zanu. Wa ya shahada bi nubuwati, kuma mutum ya shaida ya tabbatar da annabtarsa cewa annabi ne na Allah. malan yace wala yuqda bainan nasi fil qiyamati illa bi shafa'atihi, a kiyama ba a yanke hukunci tsakanin jama'a illa bi shafa'atihi sai a sababin ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayani ya gabata shine ash-shafa'atul uzma, babban ceto wanda wannan shine ake kira al-maqamul mahmud, wanda Allah ya ma manzansa alƙawali asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, wanda kuma muke roƙa masa wannan matsayi a ƙarshen duk kiran sallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan haka ba a yanke hukunci tsakanin jama'a a ranar kiyama illa bi shafa'atihi sai a sababin cetansa. Wannan shi ma lamari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kamar yadda yazo a cikin hadisi shafa'a, a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada za a kusanto da kwallon rana didi da kawunan jama'a, sai ya kai tsakanin kwallon rana da kawunan jama'a gulgudan mil, imma mil rata wanda yake na tafiya ko kuma mil wato masayin kwalli muciya wanda ake sanya kwalli tsakanin kwallon rana da kawunan jama'a. Manzo Allah ya ce jama'a za su hada jibi har sai yayi nutso a cikin kasa, kuma jibin sai ya kama wani jibi ya kawo masa idan sau, wani ya kawo masa guyuwa, wani ya kawo masa madaurin wando, wani jibi sai ya masa da zani sai ya zo nan kunnan shi. A lokacin nan tsayuwa ta yi tsayuwa, wahala ta yi wahala, jama'a za su shawarci junansu cewa mu nemi wani mu sanya shi gaba ya zame mana, ya nema mana alfarma, ya nema mana ceto a gun Ubangijinmu, a rabe hukunci kowa ya san makomarsa. A lokacin nan jama'a za su je gun Annabi Adam alaihi salam su ziga shi, su ziga shi, su wasa shi, su ce ya Adam ka shige mana gaba, ka nema mana alfarma a gun Ubangijinmu, ya rabe hukunci kowa ya san makomarsa. Annabi Adam sai ya bada uzurin cewa ni ma fa yau ta kaina nake, ni ma ban san ban menene mafitata, domin na ci itaciyar da Ubangiji na ya hani, don haka ku wuce ku je gun Annabi Nuhu shi ko zai iya. Za a je gun Annabi Nuhu alaihi salam shi ma a ziga shi, a wasa shi, a nuna masa matsayinsa, kai ne farkon manzanni, kai ne wanda Ubangiji ta'ala ya ambace ka cewa abdan wannan abdan shakura, ka shige mana gaba ya Nuhu, ka nema mana alfarma Ubangijinmu, ya rabe hukunci kowa ya san makomarsa. Annabi Nuhu shi ma zai bada uzurinsa cewa shi da yayi addu'a Allah ya halakar da duniya, shi ma yau ta kansa yake bai san menene mafitarsa ba, sai ce sai dai ku wuce wajen Annabi Ibrahim, tana iya yiwuwa shi ko zai iya. To haka za a je gun Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma a ziga shi, a wasa shi, a nuna masa matsayin da Allah ya masa, shi ma sai ya nuna cewa ba zai iya shigewa gaba. An gane ko? Domin ya yi wasu maganganu guda uku wanda ba haka ba ne, ya haka sai ya ce ku wuce wajen Annabi Musa shi ko zai iya, shi ma a je gun Annabi Musa a ziga shi, a wasa shi, a nuna masa kai ne fa wanda yake abokin zance na Allah. Wa kallama Allah Musa taklima, Annabi Musa sai ya nuna uzurinsa cewa shi ma ya kashe ran da ba a bashi izinin ya kashe ba, shi ma yau ta kansa yake bai san ba menene makomarsa. Sai ya ce sai dai ku wuce wajen Annabi Isa shi ko zai iya. Za a je gun Annabi Isa alaihi salam shi ma a ziga shi, a wasa shi, wanda Allah ya halicce ka daga kalima ta shigo, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min, a ziga shi, a wasa shi. Annabi Isa alaihi salam sai ya ce ni ma fa yau ta kaina nake, ni da aka rike ni a matsayin abun bauta, ana bauta min haka ake bauta ma mahaifiyata. A lokacin nan sai ya ce ku wuce wajen fiyayyen halitta, shine Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ana zuwa gunsa. A lokacin nan manzon Allah zai faɗa ana laha, ana laha, ma'ana ni zan iya shige muku gaba, na nema muku alfarma abun Ubangijina. a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je ya fadi kalkashin al'arshin ubangijinsa, ubangiji mai girma da daukaka zai gudanar da yabo akan hadishansa yaban da Allah bai taba gudanar da shi akan wani bawa daga cikin bayinsa, zai yabo ubangijinsa ya jinjina masa, a ƙarshe sai a ce masa dago kanka taso roki duk abin da kake so za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa al'ummata ya ubangiji na, al'ummata ya ubangiji na, a lokacin nan ubangiji mai girma da daukaka da mala'ikunsa zai zo filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa, kamar yadda ya faɗa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. To dan haka wannan matsayi ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shafa'atul uthma, kuma shine ake kira al-maqamul mahmud. Shine malam yace wala yuqaba bainan nas, ba a hukunci tsakani jama'a fil kiyamati, a kiyama illa bi shafa'atihi, sai a sababun ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace wala yadkhulul jannata ummatun, babu wata al'umma da za ta shiga aljanna illa ba'da dukuli ummatihi, sai bayan shigar shi shi da al'ummarsa. Wannan shi ma al'amari ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata al'umma da ta gabata to sai mun rigaye ta shiga aljanna. An gane ku, wannan al'umma ita ce fiyayyar al'umma, sai ta shiga aljanna sannan sauran al'ummu za su shiga, wanda kuma farkon wanda zai shiga aljanna shine manzonmu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu al-khazin man ant fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Manzo Allah yace zan zo kofar aljanna a ranar kiyama, sai na nemi cewa na nema a buda mun, mai tsaron aljanna sai ya ce man anta, kai ko wane ne? Manzon Allah yakan zo ya kwankwasa, mai gadin aljanna sai ya ce kai wane ne? Manzon Allah ya ce fa aqulu Muhammad, sai in ce masa ni ne Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Fa yaqulu, sai shi mai tsaron aljanna ya ce bika umirtu, da kai aka umarci ne Allah aftaha li ahadin qabla, kar na sake na buda ma wani gabaninka. Wasu malamai suka ce wannan shine al-maqamul mahmud, domin ba wanda zai shiga aljanna sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga shi da al'ummarsa, shi kadai ne ya isa ya je ya kwankwasa kofar aljanna bayan an ketare sirri. Wannan shi ma al'amari ne wanda yake banta da shi. Malam sai yake fada, sai ya ce sahibu liwa'il hamd, kuma shine ma'abucin tuta ta yabo, wanda wata tuta ce ta musamman wadda ake kiranta liwa'ul hamd, ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba manzon shi a ranar kiyama. Kamar yadda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal kiyama wala fakr, manzon Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama, manzon Allah yace ba tare da wani alfahari ba. Sai yake cewa wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakar, manzon Allah yace tuta ta yabo a hannuna take, manzon Allah yace ba dan alfahari ba. Sai yace wa ma min nabiyyin, babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo gaba daya yawma izin a ranar kiyama, sai yace adamu kaman siwa, annabi adam kama tun daga annabi adam da wanda ke bayan shi na annabawa. Manzo Allah yace illa ta hata liwa'i, face gaba ɗayan su suna karkashin tutata, duk wani annabi da ka sani yana karkashin tutata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine jagora a ranar kiyama. Sai yace wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakar, kuma ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsagi ya fito idan an yi busa ta tashin kiyama. Manzo Allah yace ina faɗa ba dan alfahari ba. Wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne ingantacce. wanda wani bangaren hadisin yana cikin sahihu muslim, wanda wannan yana nuna mana matsayi ne wanda Allah yake banci annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam tutar yabo a hannun shi take. Ma'ana shi ne jagora na dukkan annabawa da mu'minai, wannan da manzanni da sauran mu'minai shi ne jagora, shi zai wuce gaba kowa ya biyo bayan shi. Ma'ana yace wal maqamul mahmud, wal maqamil mahmud shi ne ma'abucin matsayi wanda yake abin yabo, kamar yadda bayani ya gabata. Wal haudil maurud kuma shi ne ma'abucin tauki wanda yake abin zai kewa. Sai dai abinda muke so mu gane a wannan gaba bi kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tauki a filin alkiyama. Kowane annabi da kowane manzo yana da tauki nashi a filin alkiyama wanda shi da al'ummarsa za su je. Sai dai tauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi na kowa. Ya faɗa a hadisi ingantacce, haudi masiratu shahar, tauki na manzon Allah yace tafiyar wata guda ne, wazawaya husawun sasanninsa gefen sa manzon Allah yace dudde ne, tsawon taukin fadin sa sai kai tafiyar wata, tsawon shi sai kai tafiyar wata. Sai yace wa huwa imamun nabiyina, kuma shine jagoran annabawa gaba daya. Wa khatibuhum kuma shine wato mai hudubar su, ma'ana wanda ya isa ya wuce gaba ya yi magana a ranar kiyama. An gane shi ne limamin annabawa, ma'ana jagoransu. Wa khatibuhum kuma shi ne mai hudubar su, ma'ana wanda zai yi magana a ranar kiyama. Wannan shi ma matsayi ne wanda yake banta da shi. Wa sahibu shafa'atihim kuma shi ne ma'abucin cetonsu, kamar yadda bayani ya gabata annabi Adam zai nuna kasawa da gajiyawa, haka annabi Nuhu, haka annabi Ibrahim, haka annabi Musa da annabi Isa, dukkansu za su nuna kasawarsu da gajiyawarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne zai shiga gaba ya nema ma al'umma ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam ya ce wa sahibu shafa'atihim shi ne ma'abucin cetonsu. Sai ya ce ummatuhu khairul umam, al'ummarsa wato ita ce fiyayyar al'ummu. An gane ko? Kamar yadda yake faɗa yake cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama, mu ne na ƙarshe a wajen zawwa, amma mu ne na farko kuma a ranar kiyama. Sai mun shiga aljanna sannan wata al'umma za ta shiga, amma mu ne ƙarshe. An gane, amma kuma mu ne na farko a ranar kiyama. Kamar yadda Allah ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Haka ya faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Malam yace wa ashabuhu sahabbansa khayru ashabil anbiya'i 'alayhimus-salam, sune fiyayyin sahabban dukkan annabawa, duk wasu mabiyan annabawan Allah. To sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi su matsayi, sun fi su daraja. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.